أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 24 da watan shawwal shekara 1445 hijiriya wanda ya dace da 3 da watan 5 shekara ta 2024 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 155 zamu tashi kitab na 16 cikin sahih bukhari shine kitabul kusuf salatul kusuf kitabul kusuf kitab na sallar kusufewar rana ko kuma wata al-imam al-qustulani rahimahullahu ta'ala yake cewa bil kafi da kafun yazo a cikin dukkan nusakh na sahih bukhari li shamsu wal qamari ga rana da wata bil kaf ana sa shi da kafun أو بالخاء كوكما دخاء الخسوف للقمر جواتا شي كده وبالكاف للشمس إن كاف نيكما نرانا كده خسوف الشمس خسوف القمر أما دك أنا إيه هذا أشي خسوف الشمس خسوف القمر بالكاف سأبان زيزو أنا مكسن إجمالا كتشا والخسوف هو تغير إلى السواد خسوف شين سويا وسام سوي زوا جدوه ومنه أنا تيوا كصف وجهه إذا تغير فسكش أنا فسك متما أنا تيوا كصف وجهه إذا فسكش تا سويا تاجر كتا والخسوف بالخاء المجمع النقصان أما الخسوف ده كرمي من رواشي أي كتما النقصان رجي وراء أبو قال هو الإمام الأصمعي رحمه الله تعالى والخسف أيضا أزال والجمهور على أنهما يكونان لذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية jumhur malamai sun tayi akan cewa duka biyin da kusufu shamsi da kusufu al-qamar suna tabbatuwa ne lokacin da hasken rana ya tafi gabaki daya wakila wasu suka ce bil kafi fil ibtida a harkon shi ake kiran shi da kusufi da kafun a cikin karshen shi kuma a kira shi al-khusuf da kha'un wakila wasu suka ce bil kafi li zahabu jami'i ad-daw'i ana hadan shi da kafun kusufi shams ko kusufu al-qamar lokacin da hasken gaba daya ya tafi وبالخائر بعده إن كما دخاء ني خسوف إن ونبانغالي نحسكين ني تهيبا دكا بني يباج وقيل بالخائر زهاب كل اللون يتي وزهاب بعد علماء الهاي أوسرق تكيم معلمين إلمن هاي أسنتهي على أن خسو إلمن سوين يني أن خسوف الشمس لا حقيقة له تي وخسوف الشمس بيد حقيقة فإنها لا تتغير في نفسها سود إطرانا أكران كان تبت سوياه وإنما القمر يهول بيننا وبينها ونورها باكن wata ne ke shiga tsakaninmu da ita amma haskenta yana nan ba tare da komai ya taba shi ba wannan wasu daga cikin malaman ilimin hay'a yace amma haqiqa ta kusuful qamar shi kuma haqiqa ne kenan shi na wata kuma sun tafi akan cewa shi haqiqa ne yace fa inna dawuhu min dawu shams saboda shi hasken shi daga haske ne na rana wa kusufuhu bi haylulati zillil qamari hasken shi kuma yana tabbatuwa ne da shiga tsakanin haske na abun nan zillul ardi zillul ar haske inwa ta rana baina shamsu wa baina hu tsakanin rana da shi bi nuqdatit taqadu'i da wani dan dugo das na yankewa ta shiga tsakani da take shiga tsakanin rana da wata fala yabqa fihi daw'ul batta sai kasance bai da haske ko daya yace fa kusufu to shi sai zama na kusufin shi zihabu daw'uhu haqiqatan tahiyar da hasken na shiga baki daya shi wata saboda shi a hakikanin karan kan shi ba hasken gare shi ba na rana ne yake rezarbe da daddare sai ya ba ma mutane kama energy ne in ya tatsa jikin rana daddare sai ya ba ma mutane to sai ya zama shi an ce kusufin shi gaba ɗaya tahiyar hasken shi ne amma ita rana suka ce ba tahiyar hasken ta bane a hakika wannan wasu malaman ilimin hay'a amma wa abdullahu ibn al-arabi amma waccan magana ibn al-arabi yayi raddi akan ta yake cewa za'amu anna shamsu adhafu al-qamar su suka rai cewa malaman ilimin hay'a malaman addini ba abin da suka bari hatta ilimin sararin samaniya sun rai cewa su malaman ilimin hay'a cewa rana ta lullumka wata so dubunnai ko so miliyoyi kama fa kaifa yajibu al-asghar al-akbar idha qabalahu ta ya za'ai dan karami kuma ya rihi babba idan ya kasance yayi muqabala da shi bai ayyu ba an ce rana waccan magana ta farko yake raddi kanta cewa kusuful shamsi ba hakika bane kawai rana ce wata ne yake shiga tsakaninta da duniya zai zama na an samu kusuf to yace wannan ƙarya ce me yasa dan saboda rana ta hi wata girma lumkin balumki to ta ya za a idan ya shiga tsakaninta da duniya ko ta kusa kutanta yake ya shiga gamma duniya tsakaninta da wannan har a samu kusufi ba za ta yi ba dan abu ne dan karami ala sabilin misal wannan babban abun gashi a sama a samu wani dan abu kinini karami wanda bai wuce nan ba yazo ya bi ta nan kin shi kuma wanda suke kasa su ce ai wannan ya rihi musu wannan gaba dai musu ganin shi bai yi wa kenan in haka ne in dai hawwata zai iya ma rana haka nan jirgin sama ma da yake bi sai yi haka nan sai su yi ta yin haka su yi ta ma rana haka nan ana samun da hasken yana bacewa to wannan yace ba haka nan bane ba wa fi ahkam at-tabari a cikin ahkam na al-imam at-tabari fil kusuf fawaid zuhur at-tasarruf fi hazain al-khaliqatayn al-azimatayn kawa abinda Allah yake nihi dai cikin kusufi ya bayyana ma bayu girman kudrar shi a cikin halittun wannan guda bi masu girma rana da wata wa izajul qulubul ghafila kuma Allah ya razanar da zakata wanda sun rabkana gami da Allah wa iqazuha ata da zakatan mutane daga barci su san cewa duniyar nan tana da mahalici kuma wanda yake tasarrufi yadda ya ga dama tunda duk ci gaba na duniya ba wanda ya isa ya shiga tsakanin rana ya hana ma mutane haskenta ko wata ya hana ma mutane hasken shi to in ka gani an yi to ka tabbatar da cewa akwai mai abun kuma shi yake tasarrufi yadda ya ga dama yace wal yara nasu namuzajil kiyama dan Allah ya nuna ma mutane wani namuzaj example ne na kiyama ake nuna ma jama'a kan cewa kiyama ga abin da zai faru gare su ai ya mana bayanin cewa rana da wata su kishife gobe kiyama to ya nuna muku cewa in akwai mai shakku ga misali a nan duniya ma gashi Allah yana da ikon musu haka nan wa kaunuhuma bi fi'lin bihima fi zalika summa ya'lan cewa yuf'al bihima Allah ya aikata musu haka kuma sun koma yadda suke sai ya kasance zaburar da wani tsoron duk wani makirci ne da kuma neman afuwa ta Allah da sanar da mu cewa yu'akhadhu man la zanba lahu eh Allah yana iya kama wanda bai da zunubi to kuma yaya za a yi wanda ya kasance yana da zunubi ilmu al-kusuf malaman ilmin hay'a su suke bayani akan shi da bayanin haƙiƙanin shi da na rana da na watar da in zaka shiga tafsirin mafatihul ghaib na al-imam ar-razi zaka san cewa malaman musulunci ba su bar komai ba akan abin da ya shahi tura ma sai dai su dauki wani abu a ciki babu na farko a cikin shi al-imam yake cewa al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babu salati fi kusufi shamsi baban da ke bayanin sallah cikin kusufi shamsi حديثي ندبو ده 40 دي دي الامام كي چه حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس من كسانچي ا وزن منزان الله صلى الله عليه وسلم سي رانا تكشفي يتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه سي النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي ينا جم ما ياهين شي حتى دخل المسجد حس سي دي شيغا مسلاچي فدخلنا فصل كما غوغاوا wanda zai tashi alama ce ta mai gaugawa mayahin ba ma tsayawa yayi lulluba shi kawai jan shi yayi haka da gaugawa tashi ya huta yace fa da khalna fa salla bina raka'ataini sai muka shiga yi sallah da mu raka'a biyu hatan jalata shamsu har sai da rana ta yayi fa qala sai yace inna shamsa wal qamara la yankasfani li mauti ahadin rana da wata busu kishifewa saboda mutuwar wani fa iza ra'aytumuhuma idan kuka gani sun kishife fa sallu wa da ku yi sallah ku yi ta addu'a hatta yukshafu ma bikum ha ayayi abinda ke tare da ku wannan annabi ya faɗa haka ne kamar yadda zan mu gani saboda wasu sun ce ranar ta kishife ne saboda mutuwar dan shi Ibrahim hadisi na 241 al-imam yake cewa haddathana Shihab ibn Abbad haddathana Ibrahim ibn Humayr an Isma'il an Qais yace sami'tu Aba Mas'ud yaqulu naji Aba Mas'ud yaqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nasi lalle rana da wata ba su kishifewa saboda mutuwar wani walakinnahuma ayatan min ayati Allah sai dai su ayoyi ne alamomi ne da suke nuna samuwar Allah guda su ayoyi alamomi guda biyu fa iza ra'aytumuhum afaqumu fasallu idan kuka gansu to ku tashi ku yi sallah hadisi na 242 saboda wani ya ce kunna fil jahiliya naqulu yuladu azim aw yamutu azim in mun gani a jahiliya kusufi ya faru cewa muke wani babba za a aihwa ko kuma wani babba zai mutu حدثنا أسبغ شيني أسبغ بن فرج المصري وبن مالك مالكية دالبن الإمام مالك من سني جامع بخاري دالبن الإمام مالك تو داك تكيم سو الإمام أسبغ بن الفرج أسبغ الله مش رحمه دالبن مالك إن ما صار عندي يجي كراتو وجم مالك قال لك شو أخبرني ابن وهب ابن وهب يا بان الأباري قال لك شو أخبرني أمر يا بان الأباري أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه أنا أبيه دغ بابان شي ابن عمر دغ دان عمر الله يرضى شي كي cewa أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم شي يا كسانتي ينا بار لاباري دغ النبي صلى الله عليه وسلم كي cewa إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته للي رانا دا وتا بس كشفيوا سبب دا متو وني كو دا رايوه شي كا غني نان غورين ياي انفانين دا يخسفو كما دا رانار دا وتا وانشان راربيوا دا ايكي بابي ني نا الفروق اللغويه الدقيقه كو ولكنهما آيتان من آيات الله سي دي آيوي ne daga cikin آيوي na Allah fa iza ra'aytumuha idan ku ga ku sufi fa sallu ku yi sallah hadisi na 243 al imam al-bukhari ke cewa haddathana abdullah ibn muhammad qala haddathana hashim ibn al-qasim qala haddathana shayban wa abu muawiya an ziyad ibn ilaqa an al-mugira ibn shu'ba qala yake cewa kasafat ash-shamsu ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibrahim rana ta kishife a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da dan shi ibrahim ya rasu fa qalan nasu mutane suka ce kasafat ash-shamsu limauti ibrahim rana ta kishife ne saboda mutuwar ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ash-shamsa wal qamara lalle rana da wata la yanka sifani limauti ahadin wala li hayati basu kishife ya saboda mutuwar wani ko kuma saboda rayuwar shi kamar yadda jahiliya suke kudirewa fa iza ra'aytum idan kuka gani fa sallu wa du'ullah ku yi sallah ku yi roƙon Allah wannan hadisi guda hudu ne ko biyar guda hudu al-imam al-bukhari ya kawo su karkashin salatul kusuf as-salatu fi kusufi ash-shams yana nihin tabbatar da shar'antuwarta al-kusuf min kasafati halahu tagayyara shine tagayyara kamar bayanin shi yadda ya gabata wa asluhu aslin shi shine at-taghdiya bi nuqsan ad-daw arihi wani abu ta yadda za a rage hasken shi amma shahararran abu a cikin yaran malaman fiqihu shine tafsisul kusuf lish-shamsi bi-shamsi al-kusuf da qabla asr da rana he a ce kusufish shamsi wal kusuf bil-qamari ita kuma wannan wata shi kuma asa kha'un wadda al-jawhari annahu afsahu al-imam al-jawhari cikin as-sihah yayi da awar cewa shine mafi fisaha wasu sun ce kuma dukkansu ana faɗa musu haka nan kin ya kulla babu al-imam al-bukhari kamar yadda zai zo wakila al-kusuf lil-qamari kamar yadda dai kai bayani al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ambata mana hadisi guda hudu a nan gurin cikin karkashin wannan tarjuma annahu harko hadisin Khalid shine ibn Abdullah daga Yunus ibn Ubayd daga Hasan daga Abi Bakar sunan shi Nufai ibn al-Haris kala yake cewa mun kasance wajen annabi har zuwa karshe hadisin kuma zai zo maimaitin shi a cikin kitabul libas bukhari zai kawo shi tarjuma ta hasan da abi ga abi bakara tana daga cikin afradul bukhari wanda muslim bai huddo ba al-imam an-nasa'i ya huddo cikin kitabus salat da kitabut tafsir al-imam daraqudi ne yake cewa mursal mursali ne inma yarwi la ahnafa anhu ahnaf yake rawaito shi daga gare shi tirmizi ya kawo shi ta hanyar shi ta hanyar dawus daga ibnu abbas marfu'i cikin kusufish shams yake cewa fil babi an ali cikin baban akwai an rawaito daga aliyu da abdullahi ibn umar da nu'man ibn bashir da mugira da abi mas'ud da abi bakara da samarta ibn jundub da ibn mas'ud da asma'u binta abi bakar da ibn umar da kabisa dukkan su wannan yake nihin sun rawaito wannan hadisin wannan sahabban masu yawa ibn al-arabi Allah ya radda shi yake cewa rawal kusufu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 rajulan wanda suka rawaito da kusufi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 17 daga cikin sahabbai kamar yadda ya kawo a cikin aridatul ahwazi shabi sharhi jami'i tirmizi wa fil kusufu fawaid a cikin kusufi yana da fa'idodi masu yawa wanda al-imam ibn al-jawzi ya ambata shine bayyana tasarrufi cikin wannan cikin rana da watan kari akwai bayanan da wannan ya kawo al-imam mai irshadu sari wanda muka gani yanzu ya ga mana fa'idodinsu to shi ma zai abin nan saboda galibi masu sharhi suna tanakulun ma'aluma bangaren su ga bangare yace qali a ciki wa tabayyinu qabahu sha'anu man ya'buduhuma dan anuna muni da rishin hankalin wanda suke bautar rana da wata
gata ita ma da ita da watan ba su ke tahiyar da kansu ba Allah yake tasarrufi da yadda ya gama da su idan ya kasance ana bautar su su a matsayin Allah ne kuma ya za a yi a ce ga su hasken su ma ya bace ya disa shi kenan nuna musu wautar su ne ake yi kuma zai ba mu labari kamar yadda muka yi bayani can abinda zai faru a gobe kiyama wa khasafal qamar wa jumi'a shamsu wal qamar ko wannan sa aka samu ana nuni ne akan cewa to gobe kiyama fa za a samu abinda ya wuce haka nan haka kuma a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin khawfi Allahu bihi ibadahu Allah yana tsoratar da bayin shi ne sai ya zabure shi zuwa ga raka'a a riwayar dar qudni yake cewa walakin Allah idza tajalla li basharin min khalqihi sai dai Allah idan ya yayi tajalli ga wani mutum daga cikin halittun shi khasha Allahu sai kaskanta gare shi fa idza kasafa wahidun minhuma fasallu wad'u idan ya yayi to ku yi sallah ku yi roƙon Allah tace salatul kusuf din kamar yadda aka yi bayani al-imam al-hafiz ibnu battal yake cewa sunnatu salatul kusuf an tusalli raka'ataini sunna ta sallar kusufi shine ai sallah raka'a bi cikin jami'i wannan ita ce magana jumhurun malaman fiqh sai dai cikin hadisin aisha da waninta cikin kowace raka'a ruku'u bi ake wannan ziyada ce da ya wajaba a karbe ta Malik ya karbe ta al-Imam Shafi'i ya karbe ta haka nan Ahmad haka nan Abu Saur akan hadisin Ibn Abbas da Aisha da Ibn Umar aska rawaito wannan mun gani duk wanda karanta da tawfikin Malikiya zai ga cewa ruku'u fi kulli raka'atin ruku'ani cikin kowace raka'a ruku'u bi ake yi ga sanin arsala da sauransu yace wa khalafa fi zalika al-kufiyun malaman Kufa sun saba wannan suka ce raka'a bi ne kamar sallar asuba amma hadisin da ke cikin baban wannan hujja ce a gare su dan saboda mujmal ne bai ambaci ba siffar kawai an wada cewa raka'a bi ne wannan hadisin shine hujjarsu to amma ba zai zama musu hujja ba tunda wannan mujmal ne kuma wancan mu he zamanin mufassal wanda ya fassale wancan to kuma ka'ida ce wajen malaman usulul fiqh yuhmalul mujmal mujmalu alal mufassal wa bayyana ghayruhu min ghayruhu mazhabul kufiyina huwa mazhabu abi hanifa mazhabin abu hanifa da daliban shi da naqi da sauri da ibnu abi layla shine mazhabin Abdullah ibn Zubair ibn Abi Shayba ya rawato daga Ibn Abbas sun yi hujja da hadisi daban yace fa sallar raka'atayn yayi sallah raka'a guda biyu wa ikhtalafa ba'du ashabu Malik wasu daga cikin daliban al-Imam Malik sun yi sabani idan rana ta yayi kafin a gama sallar muna cikin sallar ta kusufi kafin a ƙari liman yana cikin yi kuma a ga ta waye tarai babu wani abin da ya saura to sai suka yi sabani asbagu ibn al-farj al-misri yake cewa yutimmuha alama biqimin sunnata ya cika ta akan yayin abinda yayi saura na sunnata yadda ake yin ta ila sa ta haka nan har ya gama kai ya tahiye shi kuma kai kawo mata shafa'i suhununi yake cewa yayi sallah raka'a guda da sujada guda bi sannan ya tahiye shi kenan da yaga ta yayi ya maida ta nafila ta al'ada wanda aka sani tunda abinda ake nema an kare shi an same shi wala yusalli baqi salati ala sunnatul kusuf kenan mas'ala ta gaba yace fa qama juru rada'ahu annabi ya tashi yana jan gwadan shi mayahin shi wannan yana mana nuni abinda annabi alaihi salatu wassalam yake tare da shi na tsoron Allah da gaugawa zuwa ga da'a ta Allah baka gani aka ce ya tashi ya zabura zuwa ga sallah a hurgice a wata riwaya ana cewa yakhsha an takunu sa'a yana gudun a ce kiyama ce za ta tashi jan tuha shi da yayi ma'ana ya shagalta ne da abinda yake gaban shi yana gaugawa wannan yana nuni akan cewa annabi alaihi salatu wassalam cikin gaugawa yake a hurgice ya tashi a cikin shi akwai cewa abinda jahiliya suka kasance suna kudurcewa cewa kudurin su rana da wata suna kisifiya ne saboda mutuwar wani babba ko kuma saboda rasuwa ko kuma za a aihu wani babba sai annabi ya bayyana musu cewa ba haka nan bane kuma cikin hadisin akwai raddi ga wanda suke da awar cewa nujumu taskudu inda mauta ha tauraro yana haduwa wajen mutuwar wani kuma cewa ana samun tagayyurat a cikin al'alam wa fihi anna man ta'awwala shay'an yara annahu sawabun wa aqda lam yukhraj ila bid'in laysa bi'asim yace daga ciki kuma akwai cewa wanda ya tawilin wani abu kuma yayi kuskure bai huta ba bazai huta ba zuwa ga wannan bid'a to ya zama da ba mai saban ba sabo bane wannan kudurin da suka yi da ya zama na busu sani bane annabi yayi musu bazai kira sun yi sabo ba annahu la yanbagi alkusufu ala alkhata cewa kusufi bazai kasance ba akan asukutu ala alkhata in kai shuru akan kuskure wani yayi kuskure a kyale ayi shuru sai dai illa iyaka wajen isar da sakon kuskuren usulubin da ya dace a tunkare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan kun gani ku yi sallah dalili ne akan cewa ana hada zakanin sallar kusuf jam'i ake yi hakanan kamar yadda ake kusuful kamar shi ma jam'i ake an rawaito wannan daga ibnu abbas da usman ibn affan da lays da abdul umar ibn abdul aziz wannan ita ce magana al-imam an-nakhai da ada'u da hasan shafi'i haka ya tahi da ahmad da ishaq da abu saur da malaman hadisi gaba ɗaya haka suka tahi aiki da wannan hadisin suka ce mun san yadda ake yin sallar daya to sai zaman da gudan ma haka nan za a yi ta amma abu hanifa da malik sun tahi akan cewa kusuful qamar ba a mishi jami'i kowa a gida zai yi sallar shi furada gair mujtami'ina daidai ku ba a hadau ba a tare ba haka kuma suke cikin littattafan malikiya kamar al-mudawwanatul kubra da at-tafari'u da al-ma'una na al-imam al-qadi da al-bada'u sana'i littan hanafiya wastadallu bi annahu lam yastami' fihi kama fi shamsi sun yi dalili akan cewa bai yi jami'i ba a ciki wata kusufu na wata kamar yadda yayi a rana suka ce afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar mutum a gidan shi sai ta farilla kenan ko wacce da bamu ga annabi yayi jami'i ba zammi ba hamalu suka dauki cewa fabza'u ila salati ku gaugawa zuwa ga sallar jama'a cikin kusufi amma cikin kusufi khusuf na wata shi kuma furada kala maliku al-imam malik yake cewa labari bai zo mana ba ko wasu daga cikin yan garin mu cewa na madina malaman madina annabi yayi jami'i ga sallar kishifewar wata ba a rawaito ba ko ɗaya daga cikin wasu cikin magabata cewa sun yi jami'i kamar da yake cikin mudawwana al-imam al-muhallab ibn abi sufra yake cewa yumkin an yakunu tarakahu tana yiwa annabi ya kasance ya san shi ne Allah shine masani rahmatan lil mu'minin dan tausaya ma mummunai da daddare yake faruwa kada su huto su bar gidajensu ba kowa barayi su hada yana nuni akan kenan sai samana yasa yace dama in abu ba a yi shi babu tabbas sai dai kowane malami ya bayyana itijan tana yiwa kaza tana yiwa kaza shine al-ihtimalat tana yiwa yace cikin dare annabi da gangan yake yin sallar kusufi idan wata ne saboda kar wata ran 12 dare ne karhi 1 dare ne a ce zai faru kuma a ce ku huto a yi jami'i kaga zai kasance an takura jama'a yace dullu ala anna ala zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam li ummi salama laylatul nuzul tauba ala ka'ab ibn malik wa sahibi ala ubashirun nas qala akhsha an yahdimun nas an yahdimukum an-nas ina jin tsoro mutane su rihe ku akhsha an yamnu'un nas nawmuhum ina jin tsoro ya hana mutane barcin su wannan a wata mas'alar daban kenan ma'ana tana yiwa ta idin ma haka ne ta wannan kin ma nake so kusufu ma na wata wannan ne yasa dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin nan ja'ala sukunu fil layli min al-amkinati wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wa an-nahara litaskunu fihi dan ku samu nutsuwa a cikin shi cikin wanne an-nahar kin kenan sai yace tana yiwa annabi ke ya san wannan shi yasa ya bar mutane dan su samu nutsuwa kowa ya a gidan shi ibn al-qasar yayi nuni zuwa ga wannan ma'ana yace kusuful qamari da daddare ne ake yin shi to akwai wahala a ce ayi jami'i so diyawa ma zai kasance mutane tunin sun yi barci ne za a je yayi shi to yana da wahala a ce ku huto to wannan bai kamata a yi kiyasin shi ba akan kusufi shamsu ba wanda suka yi cewa kusuful qamar ayi saboda sun yi kiyasin shi akan na rana yace ba za a yi kiyasi ba saboda wannan mashakkakin da ke cikin na rana na dare yace dan saboda yana shi na rana yana tarra mutane kowa a halke yana ya wuce ya wucin shi yana harkokin shi haduwar ba za ta bada wahala ba kamar idi da juma'a da sallar roƙon ruwa yace sai nake cewa ibn al-mulakin ibn abbas yayi sallah da ƴan basara cikin kusuful qamar raka'a guda biyu sannan sai yake ce musu nayi sallah raka'a guda biyu kamar yadda dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka shafi'i ya rawaito shi cikin musnad din shi musnad da al-imam shafi'i ibn tin ya ambata da lafazin shi cewa yayi sallah a kusuful qamar sannan har yayi khutba ya ce ya ayyuhan nas inni lam abtadi hadhihi salati bid'a wannan kin nake so ibn abbas wannan sallah ba ni na kirkiro ta ba wa inna ma fa'altu kama ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala na aikata kamar yadda naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma mun sani sallar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jami'i ne tunda har an ce ya khudubu mutum ɗaya ko ba za a ce ba yayi khuduba da dogon bayanin su da sabani da suke kawowa kan mas'alar shin dare ana yi ko kuwa nan da yake cewa cikin hadisin da yake cewa na 1041 da yake faqumu wa sallu ku tashi ku yi sallah ibnu hajar yace an kafa dalili akan shi akan cewa salatul kusufu batta da lokaci muayyani tabbatacce saboda an rata yadda sallah kawai cewa idan kun ganshi ku tashi ku yi sallah kenan har lokacin da aka hana yin sallah indai ba gab da ranar hutawa bane da hutawa ta yana da wuya to ba za a ce ba sai ba a yi saboda annabi cewa kawai ya allaka yin ta ba da lokaci ba kawai da ganin abun fa iza ra'aytumuhu da kun ganshi kawai ku tashi ku yi sallah kuma yana yiwa a kowane lokaci wannan haka al-Imam Shafi'i ya tahi amma malaman Hanafiya sun ce banda lokutan karhanci shine mazhabin al-Imam Ahmad Malikiya suka ce lokacin ta lokacin da aka halitta nafila har zuwa zawali a wata ruwaya suka ce har zuwa sallar asar magana dai mafi inganci kawai tana cikin zawatul asbab daga an ga ta faru kawai yi sallah za a yi nan al-Imam Ibn Hajar yake cewa ibtada al-Bukhari abwab al-kusuf bil ahadith al-mutlaqa fi salati bi ghairi taqid bi sifa ishara minhu ila anna zalika yudi asalan limtisal hikima da dukka ta al-Imam al-Bukhari sai ya bude kitabu salati al-kusuf da hadisi mutlaqa wanda bisa hudu siffata ba bisa hudu yadda ake yin ta ba kawai an yi sallah raka'a biyu duka hudun nan ba wanda ya ga mana siffa dan ya nuna maka cewa a kowace siffa aka yi ta tawadatar kuma ta biya bukata akan kowace siffa duk da cewa akwai siffar da za a ce wannan ita ta hifarala amma yana nuna maka cewa kowace siffa aka yi ta irin na nafila tayi saboda ita ma nafila ce kamar sauran nafilu shi yasa ya fara da baban da idlakin ta yayi ba tare ba da bayyana mana siffar ta da cewa ga yadda ake yin ta sai babu na biyu babu sadaqati fil kusufi baban da ke bayanin yin sarka a cikin kusufi idan an samu kusufi ana so ya kasance an yi sarka hadisi na 1044 al-Imam al-Bukhari ke cewa da sana Abdullah ibn Maslama an Malik kun gani Abdullah ibn Maslama talqa annabi dalibin Malik ne shi yasa yace an Malik daga Malik ga wani dalibin nabi na Malik Bukhari yayi ruwaya daga gare shi an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha saboda mun gani daga cikin tsarin al-Imam al-Bukhari saboda yadda ya san Malik yake da tsanani da taharri wajen hadisin in yana da hadisi da yazo ta hanyar Malik bai kawo wata hanyar daban saboda yadda yake girmama Malik da ya san tsananin taharrin shi da dukkakin shi a wajen sha'anin hadisi kusan al-Imam Malik ya mahi Bukhari mun ga dai tsananin Bukhari ko in dai maganar marfu'i ce Bukhari al-Imam Malik ya mahi Bukhari tsanani da dukka wajen kiyayewa idan ma yayi shakku akan wani lafazi ko wata kalma Bukhari ya Imam Malik watsi yake da shi annaha qala daga Aisha daga Hisham ibn Urwa daga baban shi daga Aisha take cewa khasafata shamsu fi ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta kishi fi kaza an kawo kha'un a wajen shamsu yake nuna cewa duka ko wannan ya halitta duk da ana maganar mafifici ne a lugha fi ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mutane yan uwa kamar yadda muna ta ƙara faɗa dai duk inda aka faɗi lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Rasulullahi in so dubu za a faɗa yi mishi salati wajibi ne ba ha mustahabbi ba in ka bar shi yadda ka san ka bar sallah azhar wajibi ne ba zan can mustahabbi ba yake wannan littafi ne alqaulul badi fi salati ala alhabib ash-shafi sallallahu alaihi wasallam na al-Imam as-Sakhawi ya akkada akan cewa Annabi ba zai siffanta mutun da rawa ba akan mustahabbi البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي يسا وند malaman hadisi yake cewa da annabi yake cewa wanda yi yawan salati a gare ni gobe kiyama yayi kusa da ni to yace in ba malaman hadisi bane ban gaba ko su wane ne saboda malaman hadisi so nawa zai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana nazarin littahi ko ana karatun hadisi a majalisi ɗaya sai su yi salati ya kai dubu dan duk an ambace shi sun san wajibi ne sai sun yi a ba sai mun tsaya ba ko an tsin aka ce he an tsaya ai za a yi ta ambato da yawa muna yawan ambatan shi to shi dai gaskiya duk inda aka ambace shi wajibi ne yin salati yawa duk in an ambata mutun da an tunatar da shi kowa ya sani amma shagala ce da zuhuli shagala ce da rafkana yake cewa khasafata shamsu fi ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi yace rana ta kishi fi azamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah da mutane fa qama fa adala alqiyama sai yayi tsaye ya tsawaita tsayuwa ka gani kamar yadda yake can baya hadisi mutlaka kama ne wanda basu ambaci siffarta ba daga baya kuma zai kawo mana gasu hadisan da sun ambaci siffa summa raka fa adala ruku'a sannan yayi ruku'u ya tsawaita ruku'u summa qama fa adala alqiyama sannan ya tashi ya tsawaita tsayuwa wa huwa duna qiyamul awwal bai kai tsayuwa ta farko ba summa raka fa adala ruku'a sannan yayi ruku'u ya tsawaita ruku'u wa huwa duna ruku'il awwal bai kai ruku'un na farko ba summa sajar kenan kaga ruku'u bi ne kamar yadda suke cewa fi kullu rak'atin ruku'ani summa sajada sannan ya sujada fa adala sujuda ya tsawaita sujada summa fa'ala fi rak'ati thaniya misl ma fa'ala fil ula sannan ya aikata a raka'a ta biyu irin yadda ya ta farko summa sarafa sannan ya tahiya shi wa qadiyya lati shamsu rana ta yayi fa khadaba an-nas nasa sai ma mutane khuduba fa hamidallaha wa asna alayya gode ma Allah yayyabe shi yan uwanan turawa mu san cewa kin Allah na tura shari'a ta Allah ce wanda suke masu ilimin hay'a ne suna komawa baya har abin da ya wuce fa binciken su ya tabbatar musu cewa wannan kusufin na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci kaza ne ya faru kuma ga yadda ya kasance suna da dirasar dabiqin duka tun Allah ya yi duniyar ma kusufi guda nawa ne akai kuma kowanne da lokacin shi da yadda ya faru da yadda har na wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam na lokacin shi sun tabbatar da cewa wajen ko karhe 10 ne a lokacin yanzu muke da yar tunda da kai mantar wancan lokacin sahabbai basu da mantar wallahi cewa karhe 10 ne ko kaza to amma su da abin ya wuce kuma Allah ya ba su ilimi da tadawurin da ana iya gano a wani lokaci ne kuma amma duk da wannan bai jan mutun zuwa ga imani haka nan abin da ya faru na cewa wata ya hadu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma suna da tabbacin eh lalle haka ne ga lokacin da ya faru kuma ga abin da aka yi ga abin da ya faru da lokacin da sa'a da komai biddab kuma Qur'ani ya faɗa amma ba za su yi ba imanin cewa sun yarda da Allah inda abin da bai faru bane ya za a yi kuma ku malaman dabi'a ko da dabi'a ce ta nuna muku gashi ya nuna muku abin ya faru summa qala sannan sai yake cewa bayan ya gode ma Allah ya yabe shi cikin kuduba inna shamsa wal qamara ayatan min ayatil la rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ma'ana manyan alamu ne la yanqasifani li mauti hadin wala li hayati bisiki sifaya dan mutuwa wani ko rayuwar shi fa iza ra'aytum zalika fad'ullaha wa kabbiru idan kun ga wannan to ku roki Allah ku yi kabbara wa sallu ku yi sallah wa tasaddaqu ku yi sadaka summa qala sannan yace ya ummati muhammad ya ku al umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ina rantsuwa da Allah babu wani mutun da yafi Allah kishi an yi zini abdu zini abduhu a ce bawan shi yayi zina abduhu bawan shi yayi zina aw ta zini amatuhu ko a ce baiwar shi ta yi zina a lokacin da za a ce yau wani ko dan wani yayi zina to Allah madaukin sarki yahi bawan yahi ma'aihin shi ma yahi ma'aihinta ma kishi ya muhammad yace ya ummatu muhammad ya ku al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi law ta'lamuna ma a'lamu ladhiktum qalilan wala bakaytum kaseeran yace wallahi da kun san abin da na sani da kun yi wannan ku kadiya da kun yi dariya kadan ladahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaytum kaseeran da kun yi kuka mai yawa wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi gurare masu yawa wajen guri 14 ya kawo shi a cikin littafin shi ta hanyoyi kala-kala nan gurin al-Imam yake cewa Ibn Hajar al-Asqalani anna salatal kusufi abinda zan fahimta cikin wannan hadisi cewa sallar kusufi ta zo akan siffa ke bantatta la madkhalal liqiyasi fiha qiyasi ko dai bai shiga cikin ta mutum ba zai kwatamta ta ba da wasu salloli a cikin nafil filu ai babu nafil da take da raka'a guda ruku'u biyu a raka'a daya babu sallar da take da wannan to shine yace haka take haka za a yi ta qiyasi bai shiga ciki yace duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi to shari'a ne kuma asali ne da karan kanshi bazan mu ce ba wannan ai ta saba ma asalin yadda aka san sallah da wannan ma'anan ne malaman jumhuri suka yi raddi ga duk wanda ya kiyasta sallar kusufi da sallar nafila wasu har suka hana cewa ka ayi ruku'u bi a cikin raka'a daya bahawu yayi nuni zuwa ga cewa magana ce wadda ta tahi akan kiyasi cikin sallolin nafil filu sai dai ayi mushi hoto na hoto akan cewa kiyasi idan nasi yazo yadda mahil rushewa yake babu kiyasi matakar ga nasi shine ake cewa al-qiyas ma al-farq kiyasi ne ba gurin yin shi ba tunda ga nasi ba a kiyasi wa bi anna salatul kusuf asbahu bi salatil eid sallar kusufi ta hi kama da sallar eid da makamantansu wanda ake jami'i a cikin su cikin nafilfilu sai ta samu fifigo akan sallar janaiza cewa ita akwai ruku'u a ciki da su sallar wannan kuma sallar eid guda bi kuma ita da karin arkabarori salatul khauf kuma da karin wasu ayyuka masu yawa da ba mu alqibla baya sai kuma sallar kusufi aka ke bance ta ruku'u kenan kaga in kiyasin ne ma baka yi shi ba ga wasu salloli can wanda sun saba yadda ka san ake yin nafilfilu kuma baka ce ba to su ma wancan abubuwan nasu din mu hudda su yace fal akhazu bihi jami'un bainal amri bin nas wal qiyas ruko da wa'annan duka mutun yayi aiki da nasi ne da kiyasi ba za a ce an yi watsi da wancan ba a cikin shi akwai shar'antuwar yi khutba ga sallar abin nan sallar kusufi yace abun mamaki da Malik ya rawaito hadisin Hisham wannan gashi kyarara akwai khutba a ciki amma daliban Malik su yi ruko da khutba ba wanda wannan hujja ne akan su rahimahumullahu ta'ala nan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ummatu muhammad yace fihi ma'ana al-ishfaq kama yukhalibu al-walid waladuhu idha ashfaqa alayhi bi qawlihi ya bunay nan annabi sallallahu alaihi wasallam kama ishfaq ne yake tausayi da sawa a jika da nuna cewa yana kaunar mu yana son mu cewa ya ummatu muhammad kama yadda in zaka kira danka sallallahu alaihi wasallam zaka kira danka zaka ce ya kai dan karamin dana ya bunay haka nan qadiyyar take wanda zai ce ya amati li udulihi an mudmar ila al-muzhar hukumuhu kamar yadda anan gurin tunda makami ne na ba da tsoratarwa da hurgitarwa sai yasa wannan al'umma shi a jika saboda ya raba su zuwa ga gurin shi wannan ba karamin karamci bane kamar yadda yama Fatima ita kuma ita wannan kadai a karan kanta ya Fatima bintu Muhammad la uguni anki minallahi shay'an sallallahu alaihi wasallam yake Fatima diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bazan kaga dai zamana makami ne na tsoratarwa sai kuma ya kawo mata wani abu na kwantar da hankali wanda ya gama shi da shi wa saddara kalamuhu sallallahu alaihi wasallam bil yamil li iradati ta'kil lil khabar wa in kana la ta'u fi sirqi ya kawo rantsuwa cikin zancen shi duk da ba mai shakku cikin gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wala alla taqsisul abdu wal ama bi zikri ayatil husna al adu ma Allah abin da yasa ya kawo da al'abdu da al'ama saboda kyautata ladabi ga Allah madaukin sarki saboda ya tsabtata gami da mace da iyali ga duk wanda ya rataye da shi cikin wannan hadisin akwai rinjayar da bangaren tsoratarwa cikin khutba ala tawassu fi tarkhis akan mutun ya yawaita cikin bayanin rahama Allah sallar kusufi khutba ta ana so ta rinjaya akan tsoratarwa da hurgitarwa da razanasuwa gami da ayi ta kawo Allah yayi aya dan saboda ya nuna mana cewa tsoratar da mu da hurgitar da mu yake yi to in an zo a rika bayanin abubuwa da suka shafi kiyama da tashin alkiyama da azabar Allah ba a yawaita ba akan Allah gafurur rahim ne Allah mai rahama ne duk zunubin bawa Allah gafurta yake wannan ba gurin shi bane tunda shi makasudin da hadafin da Allah ya sa yi za a kalla sai a kama ayi akan abin da yayi dan hadafin yace ne majibu da alaihi min shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkatar da wazin shi akan wannan yace saboda ita zuciya an halice ta akan sha'awa addabibul haziqi qabilu illa bima yuzaduha la bima yaziduha yace ko likita nagari likita haziqi shi yake fuskanta cuta da maganin ta ba ya bada maganin da zai kara cutar ba dan lokacin da aka yi kusufi sabo ne yayi yawa Allah yake mana wa'azi to in an taho kuma wajen bada magani kuma ka kara ma mutane cutar kai ta musu cewa Allah akwai rahama Allah akwai gafara sai zuwana ka kara musu su ga cewa a ashe ba malahi bane abin da muke ko kuma ashe akwai mahuta ma wa fil hadis min al fawaidi a cikin hadisin akwai fa'idodi da dama gaugawa zuwa ga sallah a lokacin da aka yi kusufi da kuma tsawatarwa gami da yawan dariya da zaburarwa gami da yawan kuka wata haƙuƙu bima yasiru ilaihi almar'u min almaut da kuma tabbatuwar cewa ga abin da dan adam yake komawa na mutuwa da karewa da ayoyin Allah kuma cikin shi akwai raddi akan wanda suke cewa tauraru yana da tasiri lintifa'i zalika an sham da an kore ma rana wadda ta hisu mafi girman jurmi a cikin su a cikin al-ajramu samawiyya babu wanda suka kai rana to ya zamana rana ita da kanta jagora su an mata haka to wanda suke cewa tauraru yana da tasiri wannan raddi ne gare su وفيه تقديم الإمام في الموقع وكوي غباتر للشوغباء تكيم مسايا da kuma daidaita sahu da kabbara tsayuwa cikin gurin sallah da bayanin kudirce tsoron Allah akan daidai da himmantuwar sahabbai game da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba mu labarin komai daki-daki abin da ya shahi na addini da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa tambiyu ala suluki tariqil khawf ma ar-raja da fadakarwa akan a shiga hanya ta tsoro kuma tare da kwadayin rahamar Allah dan saboda kusuf ya faru da abin nan tauraro summa kasafa zalika likunul mu'min dan saboda mu'mini ya kasance yana cikin khaufuwar raja a cikin kusufi akwai nuni zuwa ga nuna mummunan ra'ayin wanda suke bauta ma rana suke bauta ma rana ko wata la tasjudu lishams wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ko bauta ma Allah ba rana da wata ba kenan wannan kamar yadda aka faɗa can baya araddi ne ake gare su babe na uku al-imam al-bukhari ke cewa babu nida'u bi salati jami'atin fil kusuf baban dake bayanin cewa as-salatu jami'a cikin salatul kusuf hadisi na 245 al-imam al-bukhari ke cewa haddathana ishaq qala akhbarana yahya ibn salih qala haddathana muawiyah ibn sallam ibn abi sallam al-habashi الدمشقي قال كي حدثني يحيى حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن اوف الزهري ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يكي cewa لما كسفت الشمس يعين da rana ta kishife ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nudiya sai aka yi kira inna salata jami'a lalli salata kenan as-salatu jami'a shi za a yi madadin kiran sallah مالن ابن الملكن الله مشرحه ما yake cewa amma fiqhul bab fal kusuf la yu'zanu laha wa la yuqamu kisalla kusufiya kisufiya ba a mata kiran sallah ba a mata iqama saboda kiran sallah da iqama alama ce ta sallolin farilla ba nafila ba na'am yace ana cewa as-salatu jami'a ijma'i yayi tattaru akan cewa haka ake fada as-salatu mansubun ne alal igra as-salatu ja as-salatu jami'a jami'a kuma sai ma zamana alal hal ne ai aqduru as-salatu fi ayyi halin kaunaha jami'a ku tattaru ku halarto zuwa ga sallah cikin halin kasancewar ta jami'a ce ibnu battal yake cewa ina da la hafi zalika inda babil masjid a kohon masallaci za a rika fada wannan kamar yadda ake ma salloli sauran salloli kamar sallar idi da sallar istisqa ana kira da su a lokacin abin nan masallaci ابن الملكن رحمه الله تعالى ابن حجر كي الحافظ يكي چا وصرح الشيخان في حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فنادى بذلك رواية البخاري ده مسلم سن بينا كرلتي والنبي صلى الله عليه وسلم يا تول من شيلاني يي شيلا ده wannan kalma ابن دقيق الايد يكي چا wannan حديث حجة ne ga wanda ya so ai hakan yace mustahabi ne kuma sanan nan magana ce cewa ba a mata abun nan ba a ba a yin kiran sallah ba a yin iqama kuma wannan ijma'i ne na malamai haba kamar yadda aka faɗa yin kiran sallah da wannan shi'ari ne na sallar farilla babu na hudu babu hudubatul imam fil kusufi baban dake bayanin hudubar liman a cikin sallar kusufi wa qalat aisha wa asma'u da aisha da asma'u suke cewa hadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba wannan ya kawo shi mu'allaq dan ya kawo shi da sanadin shi a wasu guraren hadisi na 246 al-imam al-bukhari ke haddathana yahya ibn bukair qala haddathani laysu an uqail an ibn shihab ha wa haddathani ahmad ibn salih shine al-misri qala haddathana anbasa qala haddathana yunus an ibn shihab haddathani urwa an aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat take cewa khasafat ash-shamsu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam rana ta kishife a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila al-masjid yahu ta zuwa ga masallaci fa saffan nasu wara'ahu mutane suka yi sahu bayan shi fa kabbara yayi kabbara faqtar a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qira'atan dawila Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu dogon karatu summa kabbara sannan yayi kabbara fa raka'a ruku'an dawilan yayi ruku'u mai tsawo summa qala sannan yace sami Allahu liman hamidahu fa qama wa lam yasjud yayi tsaye bai sujada ba wa qara'a qira'a dawila yayi karatu mai tsawo hi adna min qira'atul ula ba takai ba karatun na farko summa kabbara wa raka'a ruku'an tawilan yayi kabbara yayi wani ruku'un ruku'u mai tsawo hu adana min ruku'il awwal bai kai ba ruku'un na harko tsawo summa qala sanne yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd summa sajada summa qala fi raka'atil akhirah misl zalik fastakmala arba'u raka'atin fi arba'i sajadat sai zamanin ruku'u hudu ne a cikin abun nan a cikin raka'a guda hudu wanjalat shams rana tayyayi qabl an yansarif kahin yatahiyash summa qama sannan yayi tsaye fa asna ala Allah yayyaba Allah bima huwa ahlu da abin da ya dace da shi summa qala sanne ce huma ayatani min ayati Allah ayoyi ne daga ayoyin Allah la yakhsifani limauti ahadin wala lihaji biski shi fa saboda mutuwa wani ko rayuwar shi idan kun ganshi ku zaburu zuwa ga sallah wa kana yuhaddisu kasir ibn abbas yana bada hadisi cewa abdullahi dan abbas Allah ya rada su kana yuhaddisu yawma khasfati yana bada labari ranar da rana ta kishife da irin hadisin urwa daga aisha take cewa sai nace ma urwa inna akhaka dan uwanka yawma khasfat bil madina ranar da ta kishife a madina lam yazid ala raka'atayn misl as-subhi bai kari akan raka'a bi ba kamar sallar asuba kala ajal yace eh haka ne li annahu aqda sunna ya kuskure ma sunna kaga bai ya ce ba ai tunda dan uwan shi ya hada yayi a kara dan uwan shi ne yayi zai ce yayi kuskure kawai kuskure ko ba shi yake nuna ba cewa cin mutuncin shi ne akai nan cikin hadisin da yake cewa fa kharaja ila al-masjid yahu ta zuwa ga masallaci dalili ne akan nunin cewa cikin masallaci ake yin ta ba a sahara ba kamar irin sallar abun nan sallar idi wala allahu tana yiwa saboda gudun kubucewarta da kuma ranar ta yayi in kuka ce hukuntaccen wani wajen gari to kan kuje in abun ya yayi wa ko rasa sallah alqaduru yake cewa abu hanifa yana ganin a cikin masallaci za a yi ta amma abun da yayi masallacin juma'a shi yayi dace nan da yake cewa yayi tsaye yayi yabi Allah har zuwa karshe yana nuni kyarara akan cewa akwai huduba kamar yadda bayani ya gabata gare ta wa fihi a cikin wannan hadisin at-takbiru fil qabd war rafi akwai kabbara wajen dagowa da tashi gabaki daya walam yanusa ala zalika fil rafi minhu amma a wajen dagowa ba anasanta ba hakanan cikin sujada hakanan cikin dagowa yake cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu a cikin tabiyu a cikin taharkon kuma kaucewa sami Allahu liman hamidahu a cikin nan da yake cewa wa qalat aisha wa asma'u khadaba annabiyyu sallallahu alaihi wasallam a farko da ya kawo shi mu'allaq ibnu hajar yace amma hadisin aisha ya gabata kahin nan cikin babu riwaya hisham qarara musannaf ya kawo shi anan ta hanyar ibnu shihab a wajen shi babu qarara an ambace hudu ba sai dai yana nihin ya bayyana cewa hadisin daya ne cewa as-sana'in da aka ambata ta hanyar ibnu shihab shine cikin hudu ba ake ni amma hadisin asma'u shine tace asma'u binta abubakar yar uwa aisha wadda uban su daya wanda shi hadisin wannan zai zo nan bayan babi 11 ta ganin zan mu takaita a baban nan hudu abin da muka hada daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara yau a cikin ma fa'ala Allahu bika a cikin asalin tushen wannan littafin zan karanto shi saboda ganin farala ta salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baban kadai kima Annabi alaihi salatu wassalam salati malamai littafai jingim suka wallafa wannan alqaulul badi fi salatu wassalamu ala alhabib alshafi alimamu sahawi dalibin ibnu hajar ya wallafa shi kawa akan salati ga Annabi alaihi salatu wassalam wanda ya gangaro da hadisai masu yawa da asar masu yawa cikin farala salatin Annabi da guraren da yake wajibi ne a yi shi da duk abin da ya shahi wanda Ibn al-Qayyim ma yayi littafi akan wannan malamai da dama gabanin shi sun yi ya ambace su Allah mashi rahama to a cikin nan akwai wani wannan wata hikaya da ya kawo anan safa ta 259 yake cewa wai huka ana bado hikaya annal abbas ibn ahmad ibn mansur abbas ibn ahmad ibn mansur lamma mata lokacin da ya mutu ra'ahu rajulun min ahli shiraz wani mutum daga cikin mutanen shiraz gari ne suka ganshi yayi maharkin shi huwa yaqifun filmi hirabi bi jami'i shiraz kamar gashi a tsaye a kofar masallacin juma'a na garin shiraz wa alaihi hulla yana tare da ado da kawa mai kyau wa ala ra'si tajin mukallalun bil jawhar akan shi akwai hulla ta sarauta wanda an kewaye ta da jawhari fa qala lahu sai aka ce wanda ya ga mushi a mahalikin yace ma fa Allahu bika mi Allah ya aikata maka qala ghafara li wa akramani tawajjani wa arkhana li janna ya mun gafara ya karramani ya sa mun hulla ta sarauta kuma ya shigar da ni aljanna fa qala lahu sai ya ce mushi bimaza da minene dan kan mutun ya mamakin cewa ai shiga aljanna yayi kiyama ta tashi an yi hisabi an yi kaza to wannan mun sani cewa a kabari ko mutun ko dan aljanna ne ko dan wuta ne yana sani in kahin akai ana kawo mushi abubuwan aljanna inda aljanna haka inna wuta ne annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ba a barin shi haka ne ana tsakuro mushi ana kawowa dare da rana to haka na wanda yake aljanna ne Allah ya samu cikin shi yace musu da menene ka samu wannan abubuwa yace bi kasarati salati ala rasulullahi alaihi salatu wassalam yace saboda yawan salati da nake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-imamu namiri ya rawaito shi da ibnu bashkwal al-hafiz cikin littafin shi al-qurba cikin tarjuma ta jumahira cikin kitabus sila wa ar-rajul min sufiya wani mutum daga cikin mutane malaman sufiya kala yake cewa ra'aytul malakawi mustaba da wafatihi naga wani malami da yake cewa misbah bayan rasuwar shi wa kana majinin fi hayatihi ya kasance mutunan banza ne ma a rayuwar shi fa qultu lahu nace mishi ma fa ala Allahu bika mi Allah ya aikata da kai yace yayi mun gafara fa qultu sai nace bi ayi shay'in da mi yan maka gafara sai yace istamalaitu ala ba'dil muhaddisin hadisan musnadan na karanto ma wani malamin hadisi hadisi da sanadin shi fa salla shaykhu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fa sallaitu ana ma'ahu malamin nan sai ma annabi salati sallallahu alaihi wa sallam ni ma nayi salatin tare da shi wa rafa'ata sauti bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da zan yi salatin sai na daga sauti na fa sami ahlul majlis fa sallu alaihi yan majlisin duka suka ji kaman na tada su daga barci su ma suka mishi salati yace fa ghufira lana fi zalika al-yawm kulluna dukkan mu ammana gafara a wannan wuni akhrajahu ibnu bashkwal al-hafiz yahuddush kaga wannan yake nuna mana farala da fifikon salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imamu ahmad yake cewa in ban manta ba ko shine ko wani cikin magabata da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mafificin wanda yake kusa da shi gobe kiyama a majalisi wanda yake shi yawaita salati kuma hadisi ne sahihi malaman hadisi suka ce malamin hadisi ne matukar yana karanta hadisi ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta wucewa gare shi yasa al-imamu an-nawawi yake cewa kada a cikin al-wannan mun karanta shi cikin littafin shi wannan da muka karanta mi sunan nashi taqribun nawawi at-taqrib wa at-taysir yayi bayanin cewa kada mai karatun hadisi ko mai rubutun hadisi ya kosa wajen yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk lokacin da ya wuce a gare shi ta huskar rubutu ko kuma a bakin shi ya rubuta kuma ya fada yace idan ya bar wannan za a haramta mishi alkhairi mai yawa nan wani Rashid al-Abdar al-Hafiz yake cewa ala ayyuhar rajul masubata wal ajra wa takfir zambin salifin an qada zahara alayka bi iksari salati muwajiban ala ahmad al-hari shafiul wara durra wa afdal khalqi allah min nasl adam wa azkahum far'an wa ashrafuhum najran faqad saha anna allah jalla jalaluhu yusalli ala man qalaha marratan ashara fa salla alayhi allah ma jannatud duja wa adlat al-aflaq fi ufqiha fajara yace ya kai mai kaunar lada mai yawa da kuma lada da kankare zunubi wanda sun gabata sun nauye bayanka ina horanka da yawaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ga annabin shiriya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai cetan bayu ga baki daya ko mafificin halitta na addiya annabi adam ga baki daya wanda ya hisu tsarki na far'i kuma ya hisu tsarki na asali ya inganta cewa allah zai maka salati 10 idan kan ma annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya to salatin allah guda daya ka kaddara girman shi ka gani shi ho wanda shine ake roko cewa ya allah kama wani kaza kuma shi shine zai maka kuma har so 10 in kai so daya to shi yasa malamai magabata suka rike shi a matsayin zikirin su wanda yayi komai yawa zikiri a rayuwar dan arab ana so ya kasance ya rike shi saboda ibada ce mai sauki shedan kawai ke rafkanar da mu kana busa mota kana busa moto kai ke tuki ko tuka ka ake bai gagararka bai da wahala ko la ilaha illallah ce ko salatin annabi ne bai gagara amma shedan sai kasance ya mantar da mu ya rafkanar da mu amma muna tunano da hararo ladan ko a kafa kana tahiya madadin bakin ka rihe sai ka rika yin zikirinka kana tahiya bakin ka rihe sai ka rika yin zikirinka to wannan sai ya sanya ka samu lada mai tarin yawa musamman yawaitawa gami da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan gurin baban da yake tsawo a cikin wannan littafin da ya kawo alqaulul badi shine baban da yake bayani akan ladan da mai yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu kahin cikin hadisai da maganganu wannan yana daga cikin baba babe ne mai bayanin abinda mai yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu to ya kawo anan da hikayat da abinda ya faru ga malamai da abinda ke cikin hadisai yana da farala da daraja muna zaburar da kanmu akan murke shi ko cikin tahiya ko cikin zama ko mutun yana da matukar dai bakin ka kai tsaya shiru kai asara kasance ko a mota ko bulaguro kake kasance kana salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam.